Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
aliyai munubu gadi ille laliya inda muhammad jage khaira jaldi dene jari ya khaira jaldi ba jage khaira jaldi dene jari ya khaira jaldi haliya elo robu gadi ilo jari ya inda muhammad jari gadi jari baba khaira jaldi alu dan si katal kama banda ke tamo sai kubari sarki sai yaji mai dan kan na dauka kunya sai banda katal kama banda ke tamo sai kubari sarki sai yaji mai dan kan na dauka kunya nari yai bozo muga to ga wani yayi batan bakatanta baya ga tsundu baya ga tarko a ayi da tawo
ga ba ya
yayi muzo muga zai.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan safiya ta sabar kamar yadda muka yi alƙawari
haka
yau za mu ci gaba da sanya wannan hira ta marigayi Salihu jankidi jarwaka
jarwaka Allah sha bu dace
amin summa amin ka sa makon je muna fadin cewa an yi wannan hira da shi a shekarar 1966
kwarai ko
a garin Gusau dake jihar Zamfara yanzu da lokacin tana a lokacin ma lokacin an fara yakin
mata sasa kenan
haka ne kuma kake cewa mun samu ma bayani na wanda yayi wannan hira
akwai aboki na Kajuru daga gidan rediyon tarayya yake aiki na Kaduna yake cewa ai wannan hirar wanda yayi ta shine sunan shi Adamu Salihu Tsanyawa wanda kuma yace mu lokacin a ma'aikaci ne a wurin yawa to shi wannan hirar da shi to bayan wannan ma akwai kuma wanda shi ma sai ya sake fitan sai to tabbas magana shi ta zama gaskiya ya sake aiko min shi kuma yake cewa ai wannan hirar ma da aka yi ta wanda yayi ta shi ma kaga yin sakon Instagram WhatsApp sai ya turo yake cewa sunan shi sai ya fada daidai da sunan wanda shi ma wancan ya fada yake cewa sunan shi kenan dan Tsanyawa ne gashi ya san inda ma gidan
shi haka ne kuma bayan da muka sa ma wani abun mamaki kuma sai muka sami labarin shi jikan Salu Jankidi din wanda yanzu haka yana garin Gusau din ya tuntube mu kan batun abin nan wannan waka da sauransu zamu zo dai mu yi bayani daga baya ga masu
to kaga dai kenan kusan wurin mutane uku ko hudu wake na da wani Sani Alhassan sarkin dawakin gumal shi ma ya fada mai haka
haka ne
to alhamdulillah tunda an gano wanda yake
haka to ga din ban gaisuwar ma nan a filin abari ya huce zuwa ga masu sauraronmu musamman ma muna son mika sakon fata alheri ga iyalan Salihu Usman Tola wato sarkin yakin Binyere Tola a can jihar Adamawa Najeriya muna taya su murna auren ƴaƴansu wato Muhammad Ibrahim Gengi Benso tare da Rashida Salihu Usman da za a yi ranar Juma'a mai zuwan nan da karfe 2:30 na rana wato bayan sallar Juma'a kenan a kofar gidan Adamu Usman dake garin Jada kusa da babban asibitin garin Jada Allah Ubangiji ya sanya alheri dan bangai suwa zuwa ga da Alhaji Jibrin Ahmed dan Amar na Loko muna taya shi da iyalansa murnar haihuwar Fatima Allah Ubangiji ya raya ta. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga tsaffin dalibai na makarantar sakandare nan ta Potiskum wato GSS Potiskum wadanda suke shirin gudanar da babban taro na shekara shekara idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa. Ni ma an ga yace wannan taron da ko da yake a ba zan samu zuwa ba amma ina so mika sakon fata alheri ga su yan makarantar tamu da mu ce tunda duk makarantar mu ce kamar su wato Habu Dauda Fika Moi Soro tare da su Alhaji Muhammad Garba da Alhaji Ali Audu wannan babban jami'in dan sandali
yanda kake
kai abun nan zai damke ka
za
mu hada ka da Ali Audu
Allah to kani ke da yayin da kake fada da gani ka tuno lokutan sakandare ne ko primary ne kai Alhaji
sai Alhaji Audu Musa Dan City Dance ne sunan
ya yau to garaka ka hada da Dan City ba jami'an sanda ba
to shikenan dama kuma a Kaduna yake so za hada ka da Dan City su Alhaji Badisa Mamu a Hajja Muhammad Sirkata sai wa Hamma Isa Ahmed Baba Haji Ahmed Raya Kubu Maimuna Mandi Nuruddin Saidu Hassan henchman wannan henchman ne kan dace henchman din da akwai dalili
har yanzu kuma kuna ce mai
har yanzu har gobe ai ana ce mar henchman
ai sai zaka ne da firamin in kun yi tare ke na
in mangai zuwa ga Simon Marcus da Alhaji Yusuf Adamu Jajiri wato Yellow Boy ko da yake bai kamata in ce Yellow Boy yanzu ba
tun
da dan girma amma dai na ce Yellow Boy din
ba canza to sai da ku
ɗaliban makaranta irin su Duduwa Kurugu Ilyasu Abubakar har da gwamnan mu na jihar Borno na yanzu Kashim Shetima da mataimakinsa shima yawa Usman Durkwa dukansu yan makarantar tamu ce
ta sakandare ce
sai Adam Gambo tare da Ibrahim Muhammad Hina Isa Usaini Shafa Abdu Bukar Daura a Dallatindas akwai su da yawa dai nan kam Ayuba a Dan Musai Bala Usman da irin su wato Kacalla Yusuf sunayen ne da yawa na fara lissafa maka a Hajja Dija Adamu Coriel Isiaku Jana akwai su da Muhammad Mangono
gaskiya abin da yawa
barin jabirki haka suna dai da yawa muna fatan alheri da kuma fatan cewa za a yi wannan babban taro lami lafiya kuma gama lafiya haka kuma na son mi ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Riman Toro tare da Alhaji Aliyu mai adashe a Jos Kwata taimaka da bauchi da fatan kuna nan lafiya
to amin amin sai kuma ni tun da ka shiga can bari in shiga shafin mu na majalisa a bari ya huce ta Facebook sakon gaisuwar fatan alherin zai fara ne zuwa ga wani mai sauraron mu ne amma wannan shi ba daga shafin ya aika shi ba amma sunan shi Dahir Kasimu Katanga muna gaisuwar fatan alheri sai kuma mu shige shafin Facebook din inda muka za mu fara da Umar Faruk sai kuma Awwal Mahmud da kuma Nafi Usani Alƙwalli sai Sani Usman Sani da kuma Turaki Dahiru sai gaisuwar fatan alheri a bari ya huce zuwa ga Kafayat Abdul da Atiku Bature da Zakara Abubakar da Hassan Lawal Abubakar da El Mukhtar Garba dan Sutura sai kuma Hassan Yarima da Ahmad Karaye da Mustafa Sani da kuma Nura Muhammad Ona da Nura H Dadu K kofar mazugar kenan naga ta Kano yake nufi sai Dahiru Idris da Alhassan Ismail da Ismail A Ishaq da kuma Lawal Namure sai Terry Anderson da kuma Tsayyab Yahaya Bebeji daga ƙarshe zan shiga gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga Shafi'u Madinatu Kano sai Shitu Filas Aujarawa sai Abdul Bashir Al-Basir Abubakar sai kuma Abdullah da kuma Jibrin Baba Muhammad da John Maria da Shehu Abdullahi da Yahaya Muhammad Wabi da Abdullahi Muhammad sai Oguntade Lola da kuma Ashiru Hamis da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun je Ibrahim
to Allah Ubangiji ya sa
amin amin
Gajira bo bagaya shiriya,
bolgal mara
bajika amnu mai magale mara sakunya,
bolgal mara
bajika amnu mai magale mara sakunya.
Dan kibi tambayar da nake son kare maka gashi an manyanta amma har yanzu kana iya mayar da irin waɗannan abubuwa da kai tun tsawon lokaci babu shakka wannan wata baiwa ce to kuma me zan iya cewa wato abinda zan iya dadewar ka cikin wannan sana'a menene ya faru ko wani gagarumin haduwa da ba za ka iya mantawa da shi ba ko kuma wata waka da ka wallafa da kai kanka kakan yi
Allah
haka
Allah an haka ba ku dai
haka
ba ta wuri
wato ni tambayar da ne nace wani tarihi zaka iya fada min wanda ba zaka iya mantawa da shi wanda ya shiga maka a zuciya wani abu da ya faru a cikin zamanin ka na kidi
Na
alheri mana dama
babu abin da bai ba
haka fa
amfani da waki amfani shari amfani kuɗi su dama
haka
da bayi
tun lokacin bayi da bayi to naji har yanzu kamar yadda nace kana rike da tarihi a waƙoƙinka gama duk masu bin tarihi idan suka tuna da wani faifai da kai masarakunan ƙasar nan daga Sakkwato waɗanda suka karɓi tuta hannun Shehu kace waya to ko a rika yi a karkatse mu dan zaga ka nan
ka kina
mai kwaji da wani ko odari manya manya sauran malaiya mai kwaji da wani ko odari manya manya sauran malaiya mai kwaji da wani
nace amin jankidi to jankidi
na'am
kaga har kace kai baka ji ba amma kaji Allah ta faɗi abubuwan da aka sa a wannan masallaci wanda kai to mu barka tsana mu isar da ilori a irin wannan jeri da kai me kace mai ilori
to
Da irin wannan jeri ai akwai wanda kace ma sarkin Zazzau Jafaru eh Jafaru
Jafaru bajiji sarki yaku
tambayar da zan yi shin muryar nan wani abu ake zuba mata ne yanda ga kaka yankwani amma muryar zau eh
iko Allah na
shikenan ku ka gama magana to kuma gashi kai sarkin musulmi sa Abubakar ya nada ka sarkin tabshi ne
na'am
amma kuma kana zaune a nan gusau to ya haka
shi yake zaune
shi yake to ka zauna a gida sai in wani shagali ya faru ko kuma za a yi wani hawa sai a bide ka ko za a tafiya na'am sallah
can muka
can kuke
sallah babba kuma can muka in za a taro can muka zuwa
to
ga a wani buki ga wutake can muka
haka fa to yanzu abinda nake so kaga na ji sanadin zama kenan anan amma kana sarkin tafshin sa amma kuma kana nan anan cikin gusau to yanzu wace waka ce ni na manta a cikin wannan jeri da baka taba ba na san suna da yawa
kuma ta sarkin musulmi
eh
sarkin Zazzau
a'a an sauke waɗannan na ce wannan dama na yi
ta kuma
eh
bari ni gidan bin gidan gidan bin
to eh to mu buga
bari ni gidan Abubakar
Yeah.
haka yake masu sauraro lokaci ya kawo jiki saboda haka za a gurguza mu da sa'aya nan sai makon gobe dan Allah ubangiji ya kai mu amma za mu jingina wannan gida amma ko me za mu kawo gaishe gaishen sallah amma za mu ci gaba za mu dora a kan wannan madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar sai mun ganku ko kuma sai mun ji daga gare ku gaishe gaishen sabo shekara a mako mai zuwa
Yeah.